أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa hikimar shi da kaddarawar shi ya nufaci haduwar mu a wannan wuri mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba yayi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba darasin da ya gabata mun tattauna dangane da azkar wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi idan ya tashi daga bacci kusan abinda muka alƙawarta hado da ta gabata cewa zamu yi kokarin sauraron abinda ya gabata a bakunan dalibai alal aqal kafin mu ci gaba da darasi wanda zamu yi to amma lura da cewa lokaci ya riga ya kure yanzu zamu shiga darasin mu kai tsaye insha Allah amma zamu hadu a darasi na gaba cikin waɗancan azkar da ambaton su ya gabata da kuma wanda zamu karanta a yanzu wanda na faɗa cewa zamu yi hakan ne domin yunkurin abinda muke karantawa mu tabbatar muna hardace shi tare da aiki da shi ubangiji ya mana muwafaka to darasin mu na yau shine du'aul lubusi thawbi addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi idan zai sanya tufafi yakan fada sila da aminci tabbata gare shi cewa alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi kasani hadha thawb wanda ya tufatar da ni wannan tufafin wa razaqanihi kuma ya arzuta ni da shi min ghairi hawlin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala quwwa ba tare da karfi ba domin Allah madaukakin sarki shike arzuta bawa gurgudan yanda ya so ga dama abin da ya arzuta ka da shi babu dabaraka babu hikimarka babu karfinka wannan ganin dama ce ta Allah madaukakin sarki kuma shike bawa yake bada arziki ga wanda ya so ga dama to idan mutum ya sanya tufafi akwai bukatan karanta addu'a akwai bukatan karanta azkar irin wannan domin nuna godiya ga Allah madaukakin sarki kuma Allah kan yi alkawali da kari da bawa ga wanda ya gode masa sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin shine mu'ab ابن انس الانصاري معاذ ابن انس الانصاري رضي الله عنه الله يدد شي قوله ده يشي ورزقني من غير حول مني اي من غير حركه ولا حيله من غير حركه با تاري ده وني ينكرن ايكي با وحيله كو دبارا مني daga wurina domin idan kana tunanin yunkurin ka ko aikin ka shine zai baka abin da kake bukata zaka samu akwai wani wanda yake kokarin da yafi naka akwai wanda yake neman da yafi naka a atayi akwai wanda ke neman da yake ne samu abin da zai samu tun kafin a haife ka amma sai Allah ya mallaka ma abin da bai mallaka masa ba to wannan ke nuna dukkanin arziki baki dayan shi korewa ce ta Allah yake yi wa bayin shi yanda ya so daga dama addu'a na uku shine du'a'u lubusi thawbil jadid addu'ar saka tufafi sabo manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya sanya sabon tufafi yakan ce allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni ala allahumma lakal hamdu Allah ya bude godiya sun tabbata gare ka anta kasautanihi kai ne ka tufatar da ni shi as'alu ina roƙonka min khairihi alkhairin dake jikin tufafin wa khairi ma suni ala da kuma alkhairin abinda aka yi tufafin don shi wa a'udhu bika ina neman tsarinka min sharri daga sharrin tufafin wa sharri ma suni ala da kuma sharrin abinda aka yi tufafin da shi to wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan karanta wannan addu'ar idan yayi sabon tufafi sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abu sa'id al-khudri shine abu sa'id sa'd ibn malik radiyallahu anhu wato abu sa'id al-kunyishi shi amma sunan shi sa'd ibn malik wanda babu ko shakka yafi shuhura da al-kunyishi saboda sunan shi domin su tari ta fuskan ambato idan da zaka tambayi dalibi cewa wane ne sa'd ibn malik kai tsaye ba zai iya cewa wane ba amma idan ka ce wane ne abu sa'id al-khudri ya iya cewa ya san shi qauluhu da yace as'aluka min khairihi wa khairi ma suni ala ay khair al-thawb ina roƙonka alherin dake jikin tufafi wa huwa baqa'uhu shine wanzuwar tufafi wa naqa'uhu da kuma tsaftatuwar shi ma'ana tufafin ya zama mai tsafta hissan wa ma'ana a ganin ido da ma'ana tufafi zai iya zama mai tsafta a ganin ido idan babu najasa tare da shi idan babu dauda da za a kyamaci ma'abucin tufafin saboda ita to wannan sai a ce tufafin tsarkakakke ne a ganin ido to kuma tufafi yakan iya zama mai kazanta ta fuskan ma'ana idan an mallaki tufafin ta hanyar da bai dace a mallaka a shari'ance ba misali a ce tufafin satar shi aka yi ko kwacen shi aka yi ko ko dai an dinka shi da kudin da yake na zalunci ne to wannan tufafin sai ya zama baya da tsafta a ma'ana domin abinda ake bukata mutum ya tufatu da abinda yake na halal mutum ya tufatu da abinda yake na haram wannan sai ya zama illa ce ta fuskan ma'ana Allah sai ya yi mana wa kaunuhu malbusan lid-darura wal haja kuma da kasantuwar tufafin ya zama abin sanyawa ne lid-darura saboda larurar rayuwa wal haja da bukatun da ake da ita saboda dan adam ba zai iya yuwa tsarara ba a ce zai rayu tsarara babu tufafi wa khairu ma suni'a la alherin da aka yi tufafin da shi wa huwa ad-daruriyat allati min ajliha yusna'u al-libas sune bukatu wanda saboda sune aka yi tufafin wato shine kari al-aura anan ma sai mu fahimci akwai al-aura ta gani da ido akwai al-aura ta ma'ana al-aura ta gani da ido shine a ce mutun ya fita tsarara babu tufafi jikin shi wannan al-aura ce to sannan al-aura ne mutun ya tufatu da tufafin da bai dace ya tufatu da shi ba ma'ana hanyar mallakar shi bai mallaki tufafin ba ta hanyar halal zai zama fallasa gare shi gobe da kiyama domin tambaye shi Allah madaukin sarki zai to larurai ko dalilai ko sabubba allati min ajliha yusna'u al-libas wanda saboda shi ne ake yin tufafi min al-harri ko dai saboda zafi da ake yi sai ayi tufafi irin wanda mutun zai sanya lokacin zafi kamar abin da ya shafi abdiga da abin da ya kama da wannan wal bard ko kuma tufafin saboda sanyi za a yi tufafi manya masu kauri wanda za su rage wa mutum jin sanyi wa satar al-aura da kuma sutur shi al-aura ashe abinda ake bukata sawa'un tufafin da za a sanya da zafi ko da sanyi doriya akan wannan ya zama mai sutur shi al-aura ne musulunci bai amince ma ka sanya kayan da ake sanyawa da zafi a lokacin sanyi ba ma damar zaka cutu ana sanyi mukumukun sanyin da zai iya ma illa ka fito da yar shara ko riga yar karama ma damar wannan zai cutar da kai to addinin musulunci bai baka dama ba ko kuma a lokacin da ake cikin zafi matsananci ka fito da kayan da ake sanyawa a lokacin sanyi wanda zaman kayan a jikinka a yanayi irin wannan zai iya haifa ma rashin lafiya to musulunci baya amintuwa da irin wannan abubuwan to duk ɗaya ne tufafin da zaka sanya da sanyi da wanda zaka sanya da zafi ka'ida ne ya zama mai suturci al-aura tunda musulunci bai yarda dan adam ya bayyana al'aurashi ba. Wal murad abinda ake nufi su'alul khair fi hadhihi al'umur shine roƙon alheri a cikin wannan al'amuran, wa an yakuna mablagan ko muballigan ila al-maqluf alladhi suni ali ajalihi thawb, ya zama muballigan ila al-maqluf tufafin zai sadar da kai da abinda ake nema, alladhi suni ali ajalihi thawb abinda kai tufafin din shi, min al-aun abinda zai taimaka ma alal ibada akan ibada, wa ta'ati li maulana ga bauta ubangijinmu, domin babban abin da aka halici dan adam dan shi shine ibada. Ashe tufafin da zaka sanya ka sani tufafin ana sanya zama taimako ne gare ka yayin da zaka bauta Allah madaukin sarki. Dan haka bai dacewa a mutun ya tufatu da tufafin da shari'a tace kada ya amfani da shi. Yanzu mu duba wani abu da ke faruwa yanda shedan ke yi wa al'umma kururuwa, sai aka canza maza suka dauki tufafin mata, mata suka dauki tufafin maza, bayan dukan kowanne shari'a ta kayyade masa abinda shari'a ta umarci yaya mata da shi su sanya tufafi ya safka har kasa. Daya daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da yake nuna mata cewa ga yanda tufafinki ya kamata ya sauka har kasa, ma'ana zai rika jan kasa, alal aqal a samu tufafin da zai kwanta a kasa kamar haka, tace ya rasulullah idan mun sanya shi haka za mu rika tafiya muna diban najasa a jikin tufafin, ya za aiki nan? Manzo Allah ce idan kin yi tafiya inda ke da najasa zaki tafiya inda babu najasa, inda babu najasar kuma sai ya goge inda ke da najasar, haka manzo Allah ya koya mata. Maza kuma sai aka umarce su cewa tufafin su kada ya kawo idan sawu, kada tufafin maza ya kawo idan sawu balantana ya wuce. To amma sai aka wayi gari yau dabi'an matasa wandan su takewa suke su yi tantabara, tufafin su kuma ayi tazarci, mutum zai je a auna shi da gangan rigar ta yi masa yawa, a'a bal in yana tafiya sai ya rike rigar, wanda mata aka ce su yi wannan su kuma sun kiya, a'a dage kwabri da ake abar kwabri sansam a waje wanda mata ke yi, maza aka umarta da su yi haka. Sun ne ke faru da wannan abin, na'am, maza aka umarta da su yi haka, amma abin mamaki sai ga shedan ya sa an canza al'amuran, a yanzu matan su ne suke aktin din tufafin maza, maza na yin na mata. Wa fi sharri dangane da abin da ya shafi sharrin tufafin aksu hadhihi al-madhkurat, wato shine akasin abubuwan da aka ambata, wa huwa kaunuhu haraman, shine kasantuwar tufafin kada ya zama tufafin haram, wa najisan kar ya zama akwai najasa tare da shi, wala ya buƙa zamanin dawila kuma a ce tufafin ba zai zauna lokaci mai tsawo ba, wa an yakuna sababan lil ma'asi kuma tufafin ya zama sanya shi, an sanya shi ne domin sabawa Allah, wa shurur ko sanya shi saboda sharruka, wal iftikhar ko sanya shi saboda alfahari, mutum ya rika jin ya tsere wa tsara, yafi suwa ne yafi suwa ne, wal ujub da jiji da kai, wal ghurur da yaudara, wa adamil qana'a da rashin godiya ga Allah madaukakin sarki. Har kullum abin da shari'a take bukata mu kasance bayi na gargaru, mu zama bayin Allah na gaskiya ba bayi na yaudara ba. Bayin yaudara shine abin da mutum zai bayyana sabanin abin da yake boye a cikin ransa. Addu'a ta hudu shine addu'a'u liman labisa thawban jadida, shi ma dai addu'a ne ga wanda ya sanya tufafi sabo. Manzo Allah yake cewa tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala, tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala, ma'ana tufafin zaka tsufa kuma sai Allah canza wani, domin dabi'an tufafi in ka sanya shi sabo yau da gobe takan mai da shi tsoho, to idan ya zama tsoho aka ajje shi kuma Allah madaukin sarki shine da canza wani sahabiyul hadith sahabin hadisin huwa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu shine abu sa'id al-khudri Allah ya dade shi kale shi tubli wa min al-ibla kalmar an samu daga al-ibla ay al-ikhlaq wato shine tsufa wal murad abinda ake nufi an yu'ammar za a dauki tsawon lokaci ana sa tufafin wa yulbas zalika thawf a sanya tufafin wannan hatta yabla har ya tsufa wa yasira khalikan ya zama tsumma to in kai wannan addu'ar duk lokacin da tufafin ka ya tafi lalacewa sai Allah ya canza maka wani ba wai canjin kawai ake bukata ba a canjin ya zama na alheri domin a ce tufafin da ka dinka na halal ne lokacin da ya kwan biyu hayyo Allah ya arzuta ka tufafi na halal to wannan shine mai dadi amma ba saka tufafin haramun ba in ya mutu wan tufafin na haramun in ya mutu wan tufafin na haramun la Allah sauƙaƙe kauluhu da yace wa yuklifu Allahu ta'ala ay yu'awwidahu anhu ma'ana Allah zai musanya mar wa yubaddiluhu khairan minhu ya canza mar wanda yafi wancan alheri idan wancan ya tsufa sai daga cikin addu'ar manzo Allah yake cewa albas jadidan wa ish hamidan wa mushahida ka sanya tufafi sabo wa ish hamida ka kuma rayu abun godiya ko abin yabo wa mushahida ka kuma mutu kana mai shahada sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa abdullahi bin umar bin khattab shine abdullahi dan umar dan khattabi Allah ya dade shi kauluhu da yace ilbas jadida siga ta amr wato siga ce ta amri wato umarni amma urida biha addu'a abinda ake nufi addu'a addu'a ake ma Allah ya tufatar da kai saban tufafi bi an yarzuqahu Allahu thawban jadida addu'a ce Allah ya arzuta mutum da tufafi sabo li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala hadha addu'a ya faɗi wannan addu'ar hina ra'a Umar alaihi kamisan abyad lokacin da yaga Umar akwai tufafi fari tare da shi fa qala lahu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amin sabbata gare shi ce masa thawbuka hadha ghasilun am jadid wannan tufafin naka wanki ne ko kuma sabo ne ma'ana manzon Allah ga tufafin yayi haske yace ah wannan wanki ne sha yayi haske haka am jadid ko kuma sabo ne فقال سيومر سيلا بل غسيل غسيل وانكين يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم سيمن زن الله سيلا دا من سبت قليشي سيمس البس جديدا وإش حميدا ومرشهيدا واتو الدعاء تيكي عمر الله يتفات دك يسابا تفاتي فكما را يو أبين يمو فكما يموتون شهادة كما هكا نيكسنشي domin Allah madaukin sarki ya tufatar da Umar dan Khattabi sabbin tufafi saboda addu'ar da manzon Allah ya masa sannan ya rayu rayuwar da ke cike da yabo daga Allah da mala'iku da mutanen ƙwarai sannan kuma yayi mutuwar shahada Allah madaukin sarki ya dade shi sahabiyul hadith wa qawluhu fadan shi da yace wa ish hamida sigatu amrin wannan umarni ne urida bi haddu'a ana nufin addu'a bi an tadil hayatuhu ala ta'atillah wato rayuwar shi ta yi tsawo akan da'ar Allah madaukakin sarki wato kunu hamidan li rabbik ka zama mai godiya ga ubangijinka wa mahmudan indahu kuma ka zama abin yabo a wurin Allah wa indan nas da kuma wurin mutane qauluhu da yace wa murshahida kadhalika haka nan sigatu amrin urida biha du'a wato siga ce ta umarni amma abinda ake nufi da shi addu'a bi an yarzuqahu Allahu ta'ala al-mitata al-hasana shine Allah ya arzuta shi da kyakkyawar mutuwa wa hasanu hashahada ita ko mutuwa mafi kyawu ita ce mutuwar shahada dan mutun yayi shahada saboda shahide su ne Allah madaukin sarki yayi musu alƙawarin aljanna gobe da kiyama shi yasa ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wanda ya mutuwar shahada da kayan fada a jikin shi yace to a tattara shi da wannan kayan fadan nashi da jinin kar a wanki abin da shi haka nan gurin yace saboda gobe alkiyama zai tashi wannan jinin da ke tare da shi launin launin jini ne amma kanshin kanshin almiski ne haka manzon Allah ya fada wanda suka yi mutuwar shahada suna da wani tattali na musamman gobe alkiyama wanda wannan yasa daga cikin sahabban manzon Allah da yawa da yawa suke burin shahada kuma Allah ya arzuta da yawa daga cikin su shahada shi yasa malamai suka tabbatar cewa hatta shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi mutuwar shahada domin wata bayahudiya ta taba zuba musu guba a cikin nama manzo Allah ya ci da wani sahabi shi wancan sahabin ya rasu amma a wannan lokacin shi manzo Allah bai rasu ba an kama bayahudiyar amma lokacin da manzo Allah zai yi wafati sai yake cewa yana jin wannan dafin da aka zuba mara a cikin nama wannan guban tana taso masa to duk wanda ya mutuwa wajen daga addinin Allah wannan ka kaddara bindiga aka sa aka halbe ka da takobi aka sare ka mashi ko kibiya a guba aka zuba ma da sunan a kashe addinin Allah ake son a kashe ka to idan ka mutu kai mutuwan shahada haka Umar dan Khattab Allah ya dade shi yana sallah wani zai soke shi da wuka dattijo ne ya tsufa girma ya kama shi shekaru sun tafi wajen 80 amma wani ya zo ya rika sanya mar wuka Abu Lu'lu'a ba majuse ne bayan wani hadin baki da suka yi na aka wanda gwamnatin Umar dan Khattabi Allah ya dade shi mutuwan shahada yi Uthman ibn Affan Allah ya dade shi mutuwan shahada yi wanda bayan tsare su da aka yi a gida din mamaki an same shi na karanta alqur'ani alqur'ani a gaban shi an hana shi zuwa masallaci duk masu zuwa wurin shi an hana mafi yawancin sahabban manzon Allah a wannan lokacin ba sa Madina sun tafi Makka aikin hajji waɗanda suke nan Uthman ya hana su magana yace kada wanda ya kuskure ce wani abu saboda shi baya son azubar da jinin mutum musulmi amma miskini babu inda iya haka waɗanda za su yi mata ta'addancin suka hauro gidan shi a ran da za su kashe shi yana karanta alqur'ani a gaban shi wani ya sanya tsinke ya soke shi da tsinken jinin shi ya tsartuwa yana karanta fasa yakfika humullah jinin ya zuba akan wannan wurin wanda ya soke shi sai da ya masa suka guda tara alfan ya soka fidda ya soka ya fidda suka tara ya masa amma sai yake cewa a cikin suka taran wannan yayi wa Uthman suka uku fi sabilillah tsakani da Allah amma guda shidan saboda wani abu da ke tsakanin shi da shi bayan kace Uthman ibn Affan sun yi fajirci a gidan shi dan sun yi sata sun yi abin da bai dace ba amma almuhim ka dubi matsayin irin na Uthman ibn Affan ko ba komai ya ishe shi daraja sarkin manzon Allah ne yana auren diyar manzon Allah ai kuna tabbata duk wanda yake auren diya mai tsada mai daraja ba ta kai diyar manzon Allah ba to ya auri diyar manzon Allah daya ta rasu manzon Allah ya sake aura masa yar uwarta ta rasu manzon Allah ce da akwai ta uku da na kara maka wannan yasa ake ce masa dhunnurayn mabukin haske guda biyu sannan Ali ibn Abi Talib Allah ya dade shi shi ma shahada yi shi ma saran shi ake takobi to haka zaka samu halin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi ma abin da yake nufi bi an yarzuqahu Allah ta'ala al-mitata al-hasana Allah ya arzuta shi da kyakkyawar mutuwa wa hasanu shahada mafi kyawun mutuwa a ce mutun yayi mutuwa shahada fi sabilillahi ta'ala wajen dauka karma ta Allah madaukakin sarki daga cikin abin da ya kamata mu fahimta idan an ce mutuwan shahada wanda nasi ya tabbata cewa wani yayi mutuwan shahada to shine zaka ambata ka ce wani shahidi ne amma wanda nasi bai tabbata ba to wannan sai dai kai mai addu'a da fatan alheri muna roƙon Allah ya anshi wani a matsayin shahidi misali an kashe wani barayi sun kashe shi ko yan ta'adda sun kashe shi to sai kai addu'a ka ce muna roƙon Allah ya sanya mutuwar wani ta zama shahada to amma kai tsaye ba za ka yanke hukunci cewa shahidi bane amma waɗanda suka yi mutuwan shahada nasi ya tabbata cewa su shahidai ne to wannan babu ko shakka za ka ce musu shahidai ne to haka nan idan mutum na aiwatar da aiki na ba daidai ba in ba nasi ya tabbatar ba ba za ka yanke marcewa dan wuta bane a'a sai dai kaje muna jin tsoron abin da wani zai game da shi na hisabi wannan ba shi kinan ma yuqalu idza wada'a thawbahu abinda mutum zai fada idan zai cire tufafin shi sai ce bismillah da sunan Allah sai mutum ya cire dan uwa ko ba komai irin wannan mu lura cewa ibada ce idan kai da niyyar koyi da manzon Allah lada Allah zai baka kuma bayan wannan zaka samu kariya daga barin kallon shedan domin lokacin da zaka yi abubuwa kai tsaye babu tsare addoyi akwai yuwar shedan nuna kallon ka shi ku dabi'ar dan adam baya iya nutsuwa a ce yana wani abu ya saki jikin shi amma ana kallon shi a gefe guda baya san haka to yanda kake kokarin kare kanka daga barin kallon mutane a lokacin da kake cikin halin da baka son a kalle ka to hakanan addu'ar za ta kare ka daga barin kallon shedanu ba shedan da zai kalle ka sahabi da hadisi sahabin hadisin huwa ali ibn abi talib shine ali ibn abi talib wa anas bin malik da anas bin malik radiyallahu anhuma Allah madaukakin sarki ya gada su wal hadisi bi tamamihi cikakken hadisin huwa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam shine fadar manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi da yace sataru ma baina a'ayunil jinni wa awrati bani adam idza wada'a ahadukum thawbahu an yaqula bismillah sutura dake tsakanin idanun aljannu da kuma al'aurat dan adam idan zai shire tufafi to shine mutum ya ce bismillah wannan shine sutura tsakanin mutum da aljannu amma shedanu za su iya ganin ka kuma za su iya cutar da kai watakila har gara dan adam din yi tunkaro ka dan ya cutar da kai zaka iya rugawa to amma shedani fa baka ganin shi bare kai tsammanin ya nufato ka sai tsammanin cutar da kai zai dan haka yin addu'ar karo ne daga barin shedan da kuma cutarwar shi qauluhu da yace satru ma baina ayun as-satru yana nufin al-hijab shine hijabi qauluhu fadan shi da yace an yaqula bismillah لأن اسم الله تعالى سبود سونا الله ملوكين سلكي كقابي على بني آدم فلا يستطيع الجن فكه وتسيز ما كمرون قليني دان آدم وان شيطان بايا ايا ورواليش وتكنا تكن وان كارن شيطان بازي يبال لوابا بل يشوت الدكي وقال بعض العلماء وان ساشي دكت تنبا لميسك سي لا يزاد عليه الرحمن الرحيم abinda mutum zai fada kawai zai ce bismillah ba zai kara da cewa arrahmanir rahim ba wuqufan ma zahiril khabar wannan haka za mu tsaya ga abinda ya bayyana a cikin khabar din sai na shida shine du'a udkhul khala addu'ar shiga bayi qauluhu da yace al khala ay mawdi'u qada'il haja yana nufin ay wurin da ake biyan bukata wa asluhu asali al-makanul khali wurin da ba kowa wastu'mila fil makan al-mu'addu li qaba'il haja amma sai aka dace kalmar aka yi amfani da ita ga wurin da aka tattale shi don biyan bukata domin tsari na shari'a wanda zai shiga biyan bukatan shi shiga shi kadai dole ya kasance fi khalwa sai aka ambaci bayi ake ce masa khala inda mutum ke kadai ta don biyan bukata to abinda mutum zai fada a karkashin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith bismillah da sunan allah allahumma inni a'udhu bik allah ina neman tsarin ka min al-khubuthi daga shedanu maza wal khaba'ith da kuma shedanu mata wato kada su cutar da mutum a lokacin da yake biyan bukatar shi sahabiyul hadith sahabin hadisin huwa anas bin malik radiyallahu anhu shine anas bin malik Allah ya yarda da shi wa fi ihda riwayat al-bukhari a daya daga cikin riwayoyin imam al-bukhari yace idza arada an yadkhul idan mutum yayi nufaci zai shiga bayi ma'anahu annahu kana yaqulu hadha ad-du'a qabla an yadkhula labada inda ya kamata mutum ya faɗi wannan addu'ar lokacin da zai shiga bayin ba bayan ya shiga ba qauluhu da yace allahumma asluha asalin shi ya allah wal mimul mushaddada fi akhirihi iwadun anliya wato cewa allahumma wanda yake mimi ne mushaddadi yana misayin ya ne kamar mu ce ya allah to cire ya din da aka yi sai aka kawo mimun mushaddada muka ce allahumma qauluhu da yace inni a'udhu bik ay aludhu wa altaji'u aludhu ina fakewa wa altaji'u ina fakewa ma'ana da kai nake neman kariya da kai nake neman fakewa da kai nake neman agaji ko tallafi qauluhu da yace min al-khubuthi bi iskan al-ba'i wa dammiha ka iya daure ba din ka ce khubuthi ko kai mata bamma ka ce khubuthi wal khaba'is jam'u khabith dan mun ce khaba'is jam'i na khabith wal khaba'is jam'u khabith khabitha al khubuthi jam'u khaba'is wal khaba'is jam'u khabitha yuridu dhukuran ash-shayatin wa inathahum yana nufin shedanu maza da kuma shedanu mata wakila aka ce arad al makaru a dukkan wani abin da zai zama makaruhi ne wannan gaskiya ne manzo Allah ya ga mana cewa bayi sansani ne na taro shedanu sansani ne na taro shedanu duk mutumin da zai shiga bayi bai yi addu'a ba ya shige ya fita to zai yi duk abin da zai yi akan idanun shedanu kuma in dai ba Allah ya kare shi ba za su iya cutar da shi don bayi da wata kariya ta musamman wani lokacin dan uwa ce ga mana cewa akwai irin mutanen da zaka ga dabi'ansu kamar sukan rigi mas'alolin addini da izgili a ce ga abin da shari'a ta ce mutum yayi to sai mutum ya dauki abin kamar wasa an ce wata mace ana karantar da su addu'o'i na shiga bayi da yanda ya kamata mace ta kasance a tsakar gida ma'ana dai kula da kai saboda kariya daga shedanu a ce giya musu kula da kan tsare kan wannan addu'o'in to kariya ce daga shedanu to sai abin ke ba ta mamaki ya za a yi a ce kana bayi a ce wai shedanu na kallon ka kuma ba abin mamaki ba ne duk mutumin da baya da ilimi domin an ce al-insanu aduwwu ma jahil shi mutum makin abin da jahilta ne ko ma dai ba komai akwai nau'i na shakka a cikin ranta to sai ta shiga bayin da tana wanka ta hada jikinta ko ina da sabulu sai shedanun suka dauke ta suka kai ta wani gari wanda ba magarinsu ba kuma sai suka aje ta tsikiyar mutane ta rasa yanda za ta yi nan kai tsaye wasu mata suka ba ta tufafi ta sanya kuma ake tambayeta daga ina ta faɗi da garin da take inda aka kai ta wajen tafiyar kilomita 500 tafiyar kilomita 500 ga kun fa a jikinta to komai idan shari'a ta ce abu kaza abinda ake bukata mumini ya yi imani kuma duk abinda za a gaya ma cewa ka yi amfanin kanka ne idan shari'a ta ce in kayi kaza za ka cutu ka tabbata za ka cutu domin wanda ya halicce ka ya fi ka sanin matsalanka shine ce wannan abin zai cutar da kai to galibi mu abinda ya fi ba mu tsoro cutuwa a lafiya ba cutuwa a addini ba domin ɗabi'ar mutum duk abin da ya san in ya ci zai cutu a lafiyar shi wallahi bai ci to galibi idan mutum ya san yayi abu kaza zai cutu a addinance kuma ba abin da ya sha markai yanzu idan mutum ya zo ya iske abinci a ajiye sai ke tunanin bera ya sa baki sai ke mace wannan abinci a ce aka ci ba matsala shi haba bera ya sa baki akwai yau kamar da cutar ebola kaga ebola yake jin tsoro kar ya mutu to amma aka ce karka ci wannan abin ba naka bane ya zan ba naki bane in ka ci haramun ne sai ce Allah zai gafarta mana ya yarda ke dinga ci haƙin wani Allah mana shukura nam sai na bakwai du'aul khuruj min al-khala idan mutum ya shiga ya biya bukatun shi ya fito to yanzu ga addu'ar da mutum zai karanta a karkashin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ayi du'a alladhi yakunu ba'al khuruj min al-khala addu'ar da mutum zai yi idan ya fito daga bayi zai fada cewa ghufranak wato muna neman gafaranka ya Allah gufranak صحابية الحديث صحابية وشتروا الحديث هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها إتشي عائشة دير أبي بكر الصديق الله يدديتا قوله ديتي غفرانك أي أسألك وأطلب منك المغفرة معنى إنا روكوانك غافرة الله إنا نيمانك غافر تامين وكيلا وسوسك فداء في تأقيبه صلى الله عليه وسلم الخروج بهذا الدعاء باين فتو ورشي دقاء باية كان فدوانا الدعاء أن القوة البشرية قاصرة على الوفاء بشكر ما أنعم الله تعالى عليه من تسويج الطعام والشراب cewa iko da mutun yake da shi shine kudura albashariya kasira takaitacciya ce anil wafa'i bi shukri ma an'ama Allahu ta'ala alai mutum ba zai iya yin cikakkiyar godiya ga Allah madaukakin sarki cikin abin da ya masa ni'ima ba min taswigi ta'ami wajen halatta ma abincin da kuma sarrafa shi in kaci washarab da kuma abin sha abin nufi anan Allah madaukakin sarki shi ya halatta ma abubuwan wannan yace ma kaza da kaza da kaza da kaza halal ne sannan idan ka ci abincin wata hikima ta Allah Allah shine ya shirye wasu jihaz a jikinka wasu abubuwa masu kaman na'ura wanda suke da alhakin sarrafa abincin kowanne a tura shi inda zai amfanar da kai wanda ba zai yi ma amfani ba kuma a fayyade inda zaka zo da shi sai ka rayu cikin lafiya to kaga wannan ni'ima ce tafi karfin dan adam mai godiya Allah madaukakin sarki akan ta amma godiyan ya zama dole amma shin godiyar da dan adam zai yi wa Allah zai cika hakin godiyar ne a ba zai cika ba domin wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha dan adam da zai lissafa ni'iman da Allah madaukakin sarki ya bar ba zai iya kidan ita ba ka zauna ka kalli kanka misali cikin halittar da Allah ya ma ka dauki alƙalami kai ta rubutu Allah ya mun indi abu kaza ni'ima ne abu kaza ni'ima ne cikin abin da kake kallo baka sanin cikakken kudurar ubangiji sai ka kalli ko ka ji bayanai na likitoci kwararru waɗanda suka yi magana akan halittar dan adam da yanda jikinka ke sarrafawa to zaka san cikakken kudurar Allah madaukakin sarki wajen halittar dan adam ko kuma idan ka dubi ayoyi na alqur'ani ka dubi hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka san halittar dan adam a binciken zamani kuma suka yi muqarana da ayoyin da ke fassara wannan to sai ka san kudrata Allah madaukakin sarki wajen halittarka da kuma ni'imar da Allah ya maka tayyib wa tartibul ghiza da kuma tsara abinci alal wajhil munasib a bisa fuskan da ya dace li maslahatil badan domin samun maslahar jiki ila awal khuruj har zuwa lokacin da abincin zai fita bayan ya kammala aiki a jikinka don haka faljail istighfar lalle ne ka fake zuwa ga istighfari i'tirafan bil qusur kana mai yarda da furuci cewa kai kasashe ne ambulugi haqqitlikan ni'am ba za ka iya kai haƙƙin wancan ni'imar ba wallahu alam shine Allah shine masani ma'ana kana neman gafaran Allah madaukakin sarki yanda ya kamata ka gode wa Allah ba za ka iya ba amma ka gode mar cikin abin da kake iyawa ka nemi gafaran cikin abin da baka iyawa sai na takwas azzikru qabla wudu wato mu dubi matakan da malam ke bi wajen tsarin addu'ar wannan tsarin karantarwa ka tashi daga bacci kai addu'a ka sanya tufafinka kai addu'a ka dauki buta ka zo zaka shiga bayi kai addu'a bayan kammala biyan bukatanka kai addu'a yanzu idan ka biya bukatanka ka fito daga bayi me zaka yi alwala to shi yasa sai ce azzikru qabla wudu ambaton Allah kafin mutun ya fara alwala mutun zai fada cewa bismillah sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa abu huraira wa ghayruhu radiyallahu anhum shine abu huraira da wani wanda ba shi ba daga cikin sahabbai Allah ya dade su wal hadithu bitamamihi huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam cikakken hadisin shine fadar manzon Allah tsila da amin sabbata gare shi da yace la salata liman la wudu ala babu salla ga wanda baya da alwala wala wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi sannan babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba amma dai mutun zai karanta zai fada shi bismillah da sunan Allah qala waliyullah ad-dahlawi rahimahullah fi al-hujja waliyullah ad-dahlawi ya fada Allah ya masa rahama yace huwa nassun ala anna at-tasmiya rukunun aw shartun wa huwa nassun kace bismillah nassi ne ala anna at-tasmiya a bisa cewa yin bismillah yakan zama rukunun rukuni ne aw shartun ko kuma sharadi wa yahtamil zai iya yiwa an yakuna al-ma'ana ma'anar ta kasance kamar haka la yakmulu al-wudu al-wala ba zai cika ba lakin la artadi bi mithli hadha at-ta'wil mawallaf littafin yace ba zan yarda da ta'wil irin wannan ba fa innahu min at-ta'wil al-ba'id domin irin wannan ya daga cikin ta'wili masu nisa alladhi ya'udu bil mukhalafa al-lafaz wanda yake maida sabani na ma'ana da kuma lafazi ma'ana idan an ce bismillah ko hadisin da yace la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alai wancan malamin sai fassara cewa babu alwala cikakkiya kenan akwai alwala wanda ba cikakkiya ba amma manzon Allah ce a'a san babu alwala wanda yayi alwala bai ambaci sunan Allah ba to ya sani babu alwala tare da shi intaha wannan shine karshen maganar shi sai azzikiru ba'd al-faragi min alwudu yin addu'a bayan kare alwala abu na farko mutun zai fada cewa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illa Allah ba allan da ya cancanta a kadaita da bauta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa annabi muhammad bawan shi ne manzon shi ne wannan kalmar ita ce ake ce mata miftahul islam mabudan musulunci kuma ita ce kalma wanda idan mutun ya fade ta ba musulmi ba ya zama musulmi ita ce kalma da ta kunshi addinin musulunci baki daya domin duk abin da ka samu na addini umarni ko hani yana tsakanin wannan korewar da isbati cewa la ilaha illallah ba wata bauta la ilaha ba wani tsarin bauta ko wanda ya cancanta ai waqa'a illa Allah sai Allah madaukin sirri wannan la da kuma illa ana addinin musulunci yake baki daya ga wanda ya fahimta duk abin da ka samu wajen wannan to babu ko shakka ba addini bane idan mutum yayi Allah ba zai ansa ba sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa Uqbah ibn Amir al-Juhani shine Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace ashhadu yana nufin uqirru bi qalbi ina furci ko ina ikrari ina tabbatarwa bi qalbi da zuciyana nadikan bi lisani ina furci da harshina li anna shahada saboda shahada nutqun furci ne wa ikbarun bad labari ne amma fil qalbi ga abin da ke cikin zuciya idan kace na shaida ko na yarda to abin da ke hukunci shine abin da kai ikrari a cikin ranka wannan yasa zuciya ke da muhimmanci kwarai shi yasa manzo Allah yake cewa ala inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb manzo Allah yake cewa a cikin jiki akwai tsoka idan tsokar ta gyaru jiki ya gyaru idan tsokar ta bashi jiki ya bashi manzo Allah sai ya ce zuciya domin so tari zaka iya bayyana wa mutane sabanin abin da ke ranka idan ka bayyana wa mutane ba su gane ba Allah madaukin sarki ba zaka iya boye mar abin da ke cikin ranka ba ya sani wa asluha asalin kalmar ay shahada min shuhudi shay wato shine halarta ta wani abu ay hudurihi wa ru'yatihi yana nufin ka je wurin ka kuma ga abun misali in kace shahadtuhu ma'ana na ganshi fa ka anna hadha al-mukhbir amma fi qalbihi an-natiq bi lisanihi ka annahu yushahidu al-amr bi aynayhi fa ka anna hadha al-mukhbir kamar wancan dake ba labari amma fi kalbihi wanda yake ba labarin abin da ke cikin zuciyar shi annatiq bilisanihi wanda yake furuci da harshen shi ka annahu yushahidu al-amra bi ainihi kamar yana ganin abun ne da idanun shi dan haka idan yace ashhadu na shaida to wannan shaida za ta zama hujja gare shi inda gaske yake ko ta zama hujja akan shi idan ba da gaske yake ba sai dai kauluhu da yace la ilaha illallah ay la ma'budu haqqun yana nufin ba abin bautawa da gaske au bi haqqin ko bisa cancanta illallah ta'ala sai Allah madaukakin sarki kauluhu da yace wahdahu tawkid lil ithbat wato karfafa tabbacin cewa Allah shi kadai ya cancanta bautawa kauluhu da yace la sharika la bai da abokin tarayya nan tawkidun lin nafai karfafa korewa ne tabbas ba wanda ya cancanta bautawa din daga siyasi Allah kauluhu da yace abduhu bawan shi wasfuhu bil ab ya sifanta shi da bawa li annahu a abadan nas saboda shine ya bautar da mutane wa ashhadahum tahqiqan li ibadati Allah ta'ala kuma wa ashaddahum manzo Allah shine a mafi bauta a cikin mutane wa ashaddahum tahqiqan li ibadati Allah kuma shine yafi su sanannen tabbatar da bauta Allah madaukakin sarki kauluhu da yace wa rasulu wasafahu bir rasul ya sifanta shi da cewa manzon shi ne li annahu hamala ar-risala al-azima saboda shine wanda ya dauki ar-risala saqo al-azima babba wahi al-islam wannan risala ita ce musulunci ilan nasi kafa zuwa ga mutane baki daya to in wa matsayi irin wannan na kadaita da bauta Allah shi kadai yake da shi wannan shi yasa ya sifanta kanshi da al-ahad as-samad shine makadaicin sarkin da baya da kishiya kuma shine wanda kowa ke da bukata a wurin shi amma shi baya da bukata a wurin kowa dan babu wani mutum da za a samu yau a ce baya da bukatan komai a wurin kowa babu shi amma Allah madaukakin sarki baya bukatar komai a wurin kowa shi yasa yi masa shirka yi masa tarayya ta fuskan bauta ya zama shine laifi mafi girma da har Allah ya faɗa a cikin laifuka cewa baya gafartawa wanda ya mushrika yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda ya mutu yana mushrika wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yakan gafarta wani laifi wanda ba shirka ba shirka shine hada bautan Allah madaukakin sarki da bautan wani to wajibi ne mutum ya san ibada ya san kuma haƙƙin wanda za a faɗe ta ibada gare shi gudun kada ya fada cikin aikin laifin da Allah ba zai gafarta masa gobe kiyama ba wani lokaci wani dan uwa ke ba mu labari wani mutum suna zaune da mai daki shine sai ya zo ya gaya mata cewa yana son zai mata abu ya zama sai ya ce ba ta so sai ya ce ai shi Allah ya umarce shi in zai iya yi da sharɗi idan zai ikhlasi idan zai yi adalci yace kuma ya duba ya ga cewa ya cancanta din zai iya rike su kuma zai iya adalci tsakanin su to sai ta tambaye shi lokaci ba lokaci ya maganan karin auren ka sai ce mata ina nan ta ce na dai ga maka cewa bana so ko kar kai to ran nan sai ya tashi da daddare sai ji ta tana sallah tana addu'o'i daga cikin addu'o'in da take yi sai take cewa to Allah kana ganin mai gidana zai yi min kishiya kuma na ga yamar bana so tace kuma Allah nayi addu'a na roki ka karka bari ayi min kishiya tace to kai ma kanka baka san kishiya to in ka bari akai min kishiya kai ma sai na ma kishiya abin da take fada kine guro saboda ta roki Allah kar ya bari ayi mata kishiya to tunda shi baya san kishiya ita ma ba ta so idan kuma har ya bari akai mata to ita ma sai ta ma kishiya zan yi ta fadin haka bai gaya mata cewa ya ji ba da safan da gari ya waye sai kira ya tace mata magana wuri ya janye ya fasa to amma hadarin anan gurin shin har yanzu ba ta fahimci cewa yi mata kishiya ba da yake da yi wa Allah kishiya ba? Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya wafati matan shi tara kuma shi ya koya mutane yanda ake kalle ta Allah madaukin sarki. To shi sa har ko kullun idan mutum zai buga misali da shi karan kanshi ya buga misali da Allah madaukin sarki zai kuskure. Allah shine shimfida wa ƴaƴan Adam ƙa'idoji da dokoki da sharuɗa wanda za su rayu a addinin shi. Zancen kai tambaya cewa me yasa aka yi kaza ko me hikima wajen abu kaza abinda hankalinka bai gane ba, wannan wani abu ne wanda bai taso ba. Abinda ake bukata kai imani idan akwai hikimar da zaka santa shikenan sai ka santa. Misali Allah madaukin sarki ya faɗa cewa yayi istiwa'i akan al'arshi dan ya faɗa a cikin alqur'ani ba wuri ɗaya ba wuri biyu ba irin su ar-rahman ala al'arshi sawa, ubangiji ya daidaita akan al'arshi. To shikenan sai mutum ya ce a'a yaya za a yi a ce Allah ya daidaita akan al'arshi? Shin mun san ta iya yiwa al'arshi kujera ce kenan Allah zai istiwa'i irin yadda mutane ke yi? To in mutum zai rika tambayar shi kanshi tambayoyi irin wannan, to sai ya samu kanshi cikin tambayoyin da baya da ansa su. Shi yasa lokacin da wani ke tambayar Imam Malik Allah masa rahama akan kalmar istiwa'i sai yake ce mas'al istiwa'u ma'lum. Shi dai istiwa'in da Allah ya ce yayi kalmar istiwa'i, istiwa'i abu ne sananne wal kayf majhul, amma yaya Allah yayi nashi istiwa'in ba mu sani ba. Wasu'alu anhu bid'ah ko kuwa wal imanu bihi wajib, amma kai imani tunda Allah ya ce yayi to kai imani wajibi ne. Wasu'alu anhu bid'ah ka kuma yi tambaya a gaya ma cewa yaya Allah yayi nashi istiwa'in wannan bid'ah ne. Karshe Imam Malik ce ku fidda mun wannan mutumin, sai sa aka fidda shi. To wani sa'in tasa'ulat tambayoyi za su iya fadowa a cikin zukatan mutane. Tambayar da jahiltarta baya cutar da kai komai, kuma sanin ansarta baya kara ma komai. Yanzu misali kwanaki wasu tambayoyi sun rika yawo na babu gaira babu dalili, ka san menene hikimar sanin wannan? In baka sani ba me zai cutar da kai? Wai sai a tambaya wai yaya sunan baba shedan? Sunan baba shedan, to an kasan sunan baba shedan sai me? In baka san sunan baba shedan ba kuma sai me? Gobe alkiyama Allah zai ma hisabi cewa da baka san sunan baba shedan ba za bi ma hukuma ne? Ko ku a ce da ka san sunan baba shedan lada ka za ba? Na fata muna ganewa. Aka rika ba da wani asamin wata mata ce babanta annabi, mijinta annabi, danta annabi, waye dinta annabi. Mutane suka takura kansu akan wannan tambayoyin aka yi ta yi, kuma da za su yi tambayoyi akan abin da ya shafi alwala da sallah ya fi zama hasan, ya fi zama abu mai kyau. Akwai matsaloli a ƙarƙashin sallah wanda mutum bai sani ba, shagaltuwa da irin wannan ya fi zama abu mai kyau. Kuma hatta su malamai maimakon su shagaltar da ɗalibai, musamman wanda ke mustawa irin na islamiyat, sawa'un matan aure ne a makarantu ko ƙananan yara, a shagaltar da su da tambayoyi masu amfani ya fi zama abu mai kyau. Saboda ka tilasta mutum ya san abin da sanin shi baya amfana da shi komai, kuma rashin sanin shi baya cutar da shi. To Allah madaukin sarki shi kadai ne baya da abokin tarayya. وجاء في نهاية الحديث يا ذو أكرشان حديث قوله صلى الله عليه وسلم فطر من زون الله سيلا دا أمين سبت قريشي دي من قال هذا الذكر وان دي فدوان الذكر إلا فتحت له أبواب للجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن متوجه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لو قسم دكي ألو الله za a bude ma kofofin aljanna guda takwas, guda takwas a ce mutum ya zabi wanda yake so ya shiga. Kaga ai karamci yanzu ko bakunta mutum ya je, wani bakon ya je aka kamar abinci kala daya aka ajiye masa, wani bakon ya je aka kamar abinci kala biyar aka ajiye masa, wanne aka fi karrama wa wanda aka bashi abinci kala kala abdi karrama domin wancan tayi abincin da za ka kawo mata yi baka cin shi a misali kaddara ka je an kawo maka abinci mai kyau shinkafa da nama da abu kaza da abu kaza ta yi wa akwai larurar da baka cin shinkafa ko baka cin nama to amma idan ka je an kawo ma nau'in abincin da yake kala biyar zai yi wuya a ce duk biyar nan baka cin su in baka cin kaza likita ya hana ka to kana cin abu kaza a in baka cin kaza saboda dabi'anka na halitta baya san wannan abun kana san abu kaza to wanda ya faɗi wancan addu'ar za a bude mar kofofin aljanna guda takwas a bashi dama ya zabi wanda yake so a cikin su ya shiga muna roƙon kai Allah ka shigar da mu Allah kai mana muwafaka ka kuma datar da mu anan za mu dakata abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu da shi wanda ma kusuri kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana magani shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani dan uwanmu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ba su lafiya.